My mama, I love you so much. Mr. Bangis. Hello, mama. Sanung kido kwana. Jiena tefi. Dana wariki derana. Robin jikina. Yaya kiko kwana. Jie dana tefi. Amma kina reina. You know I love you. Mama know they bounce my colo. You know why I miss you. The way you do treat me right, oh. Koma if you say to me, Zana makibabu reini. Kuma koma if you say to me, Zana makibabu kashi. Oh oh mama, Allah zay makikome. Kinji mama, Allah zay biya kikome. Oh oh mama, Allah zay makikome. Kinji mama na Allah zai saki cikin gidan aljanna. Ina son mama na. I love you mommy na. Ina son mama na. Yeah. Sanda kika mini wanka. Then I to know. Sanda kika saminkaya. Akulinda na to know. Sanda kika mini rawa. Kirike anuna e. Kinata sani daria. You know I love you. Mama know they bounce my color. You know I miss you. The way you treat me right, oh. Koma if you say to me, Zana makibabu reini. Kuma koma if you say to me, Zana makibabu kashi. Oh oh mama, Allah zay makikome. Kinji mama na, Allah zay saki chikin gidan alijana. Ina son mama na. I love you, Monina. Yeah, so mama. Yeah.